bayan hijiran annabi Muhammad zuwa garin Madina, amma cikin al-Ansar, ba wai cikin al-Muhajirun ba. Bayan hijiran annabi Muhammad babu wani yaron da aka fara haihuwa in banda An-Nu'man bin Bashir. Musulmai da ke garin Madina su ake kira al-Ansar. Kana awwala mawludin wulida fil Islam min al-Ansar ba'da al-Hijra bi 14 shahran. Bayan annabi ya koma Madina da watanni 14 aka haife shi a watan Jumada al-Ula sanata sintaini min al-Hijra. Uwarsa ta dauke shi yana jinjiri, ta kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi. Wannan ita ce sunna ga musulmi da zaran ya samu haihuwa yayi kokari ya ga cewa wannan jinjirin an masa at-tahniq. Abinda ake ce ma at-tahniq shine a tauna dabino, sai dabinon ya narke, sannan alakuci yawun a sanya a bakin jinjiri ya kasance abu na farko da zai shiga cikin wannan jinjiri shine wannan narkakken dabinon. Wannan ita ce sunnar at-tahniq. Abinda ke faruwa a zamanin manzon Allah kenan, da zaran an yi wa mutum haihuwa sai ya dauki jinjiri ya kawo annabi Muhammad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tauna dabino ya saka ma jinjirin a bakinsa, wannan shine abu na farko da zai shiga cikin wannan jinjiri. Sannan annabi Muhammad ya yi masa suna kuma ya yi masa addu'a. To kuskure da jama'a ke samu shine suna kiran wannan da cewa huduba, ba kuma za ka taba samun hadisi na manzon Allah da aka kira shi da suna huduba ba, kuma ba shi ma da alaka da huduba, domin al-khutba jawabi ake wa mutane. Wane jawabi za ka ma jinjiri? Jinjirin da aka haife shi wacce huduba za ka yi masa? Babu wata huduba ta haihuwa. Kiran wannan abin da suna huduba wallahi bid'a ne, ba shi da asali a sunnar manzon Allah. Sannan kuma shaitan ya ribaci mutane, sai a ce maka ba a huduba ɗaya sai jinjiri ya samu kwanaki uku a duniya. Shi ku annabi lokacin da aka yi haihuwa ake kai masa jinjiri, nan take ya tauna dabino ya saka ma jinjirin a bakinsa, ya kasance abincin farko ga wannan jinjiri shine wannan dabino. Sai shaitan ya ribaci jama'a ya ce ka bari sai jinjirin ya samu kwanaki uku a duniya. Kaga wannan sunnan ta dade da bata, sannan za ka tau da jinjiri dabino ka sanya a bakin jinjiri, wannan kuskure ne. Lokacin da aka haifi An-Nu'man bin Bashir, jatumarsa ta dauke shi ta kaiwa annabi Muhammad. Fahannakahu, manzon Allah ya yi masa jinjirin at-tahniq. Bayan ya yi masa at-tahniq ya yi masa addu'a. Nan ma yana da kyau mu sani babu wata addu'a ta musamman da sunna ta yi tanadi wanda ake ma jinjiri. Ba za ka taɓa samun hadisi ba ko da mai rauni ne wanda ke bayanin wata addu'a da ake ma jarirai. Bukatun da kake da su za ka roƙa ma wannan jinjiri, ka roƙa masa Allah irin abin da kake masa fata Allah ya bashi. Wannan tsakaninka ne da Allah, tunda addu'an za ka yi ta ne a goye. Bayan annabi ya yi ma jinjirin at-tahniq wa basharaha bi annahu ya'ishu hamidan wa yuqtalu shahidan wa yadkhulu al-janna. Annabi ya mata al-bishir, ita jatuman An-Nu'man bin Bashir, ya ce mata wannan jinjirin naki zai samu rayuwa na kirki, zai samu rayuwan kwarai, sannan kuma ƙarshen rayuwarsa zai yi mutuwar shahada. Kuma wannan jinjirin ina tabbatar miki a ranar tashin kiyama zai shiga gidan aljanna. Ka duba al-bidayatu wan nihaya, mujallad na uku shafi na 230. An-Nu'man bin Bashir, sahabin manzon Allah kuma ɗan sahabin manzon Allah, Allah ya musu baiwa, duk gidansu mawaƙa ne, waƙa ba na kiɗa da kalangu ba, suna da fasaha. da shi da mahaifinsa da kakansa da uwarshi da ƴaƴansa, Allah madaukaki ya musu wannan baiwa. Ya ruwaito hadisai da dama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin hadisansa, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah yana cewa, a wata riwaya an Sha'bi, al-Imam Sha'bi yace sami'tu Nu'man bin Bashir, naji Nu'man bin Bashir yaqul, yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa a lokacin da Nu'man bin Bashir zai kawo hadisin nan, sai da ya dauki yatsunsa guda biyu ya sanya a cikin kunnuwansa ya toshe, sannan ya karantar da tabi'ai wannan hadisin dan ya gwada musu muhimmancin wannan hadisin a sunnar manzon Allah. Wa auma an-Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi, ya nuna kunnuwansa yace naji manzon Allah ya faɗa, babu ko shakka. Annabi yace innal halal bayyinun, lalle ita halal bayyana take, wa innal haram bayyinun, kuma lalle ita haram a bayyana take. Wa bainahuma umurun mushtabihat, amma a tsakanin halal da haram, a tsakanin abubuwa biyu din nan akwai wasu al'amura masu rikitarwa. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, wata riwaya la ya'lamuha kathirun minan nas, mutane da yawa ba su san waɗannan abubuwa da suke da rikitarwa ba tsakanin halal da haram. Faman ittaqas shubuhat, annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa da ke rikitarwa, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, to haƙiƙa yayi kariya ga addininsa da kuma mutuncinsa, ya nemi kariya ga addininsa da kuma mutuncinsa. Wa man waqa'a fi shubuhat, kuma wanda ke auka ma waɗannan al'amura masu rikitarwa, waqa'a fil harami, to haƙiƙa yana aukawa cikin haram. Karra'i yar'a hawla al-hima, kamar mai kiwo ne da ke kiwo a kewayen iyaka. Yushiku an yarta'a fi, ana tammani yau da gobe wannan mutumin zai yi kiwo a cikin iyakan. Ala kusani, wa inna li kulli malikin himan, kowane sarki yana da nasa iyaka. Ala kusani, wa inna himallahi maharibu, iyaka ta Allah ita ce abubuwan da ya haramta. Ala kusani, wa inna fil jasadi mubghatan, a cikin jiki akwai wata tsoka. Idha salahat salaha al-jasadu kulluhu, idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu, idan wannan tsoka ta baci to dukkan jiki yana baci, wato dukkan jiki sai ya lalace. Ala wa hiya al-qalbu, wannan tsoka ita ce zuciya. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-iman wa Muslim fi kitab al-musaqat, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin nan a cikin kitab al-iman hadisi na 52, al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin a cikin kitab al-musaqat hadisi na 1599. Wannan hadisin sha'aninsa yana da girma a wajen malaman sunna, baki ɗaya malaman sunna suna cewa hadisin nan yana da, wato ya kunshi al'amura masu girma, sannan yana da fa'idoji masu yawa. Fa'idoji 12 kadai muke son mu tunatar da ƴan uwa a kai game da wannan hadisin na An-Nu'man bin Bashir, hadisi na 6 littafin al-Imam an-Nawawi, Allah ya masa rahama. Da farko, idan ka samu sharhu sahihi Muslim, daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai al-Imam Muslim, al-littafin sahihu Muslim. Al-Imam an-Nawawi wanda ke da littafin nan al-Arba'un an-Nawawiyya, yayi ma sahihu Muslim sharha. Ka duba juz'i na 11, babu akhdhi al-halal wa tarki ash-shubuhat, hadisi na 1599. Al-Imam an-Nawawi yace al-mushtabihat, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace halal tana bayyane, ita ma haram a bayyane take. Amma a tsakanin su akwai al'amura masu rikitarwa. Abinda ake cewa al'amura masu rikitarwa ma'anahu annaha laysat biwadihatil hil wal hurma. Abinda yasa aka ce musu suna rikitarwa saboda basu fito da bayani kararaba shin wannan abin halal ne ko kuwa haramun ne. Hukuncin su bai bayyana ba a fili. Don haka ita halal tana nan a bayyane, haramun ita ma tana nan a bayyane. Amma tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura waɗanda hukuncin su bai bayyana a fili ba. Walihaza la ya'lamuha kaseerun minan nas. Shi yasa mutane da yawa ba su san su ba. Amma ka lura da wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace halal tana bayyane, haram tana bayyane. A tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mutane ba su san su ba. Abinda manzon Allah yace la ya'lamuha kaseerun minan nas. Mutane da yawa ba su san su ba. Ashe ba kowa bane ko? Amma ulama malamai fa ya'rifuna hukmaha, sun san hukuncin su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna kaseerun minan nas. Mutane da yawa ba su san hukuncin su ba. Ashe akwai kadan daga cikin mutane waɗanda suka san hukuncin su. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun fa ma'anahu anna al-ashya'a thalathatu aqsam. Abinda Annabi ke nufi shine duk wani abu da ka ganshi Musulunci ya bashi hukunci, hukuncen nan suna zuwa kashi uku. Babu na hudu: halalun bayyinun wadihun la yakhfa illahu. Imma ka samu shi wannan abin halal ne, hukuncinsa a bayyane ba a boye ba. Al-Imam an-Nawawi ya bada misali yace kalfawakihi kamar ƴaƴan itatuwa. Ya'yan itatuwa halal ne a ci. Wal asali da zuma halal ne a sha. Wa labani ma'kulil laham ya zamanto dabba an halalta cinta, kamar raƙumi, kamar awakai, Allah ya halalta a ci namansu. To duk wata dabba da aka halalta cin namanta ai nononta ma halal ne a sha. Wa baydihi haka nan kuma tsuntsun da aka halalta cinsa koyinsa halal ne a ci. Wa ghairi zalika wal mat'umati wa kadhalika al kalam wal nadhr wal mashy wa ghairi zalika min al tasarrufat. Magana da dan adam yake yi akwai magana ta halal. Kallo da dan adam zai yi akwai kallo na halal. Tafiya da dan adam zai yi akwai tafiya ta halal. Don haka musulunci ya kasa hukunci kashi uku. In ma ka taras hukuncin nan halal ne karara, ko kuwa ka samu hukuncin abin haramun ne, shi ma kuma al-haramu din bayyane yake. Ya bada misali yace kal khamri wal khinziri, kamar misali a ce shan giya haramun ne, cin naman adadi wal maita da cin naman mushe, wal bauli da fitsari, wal damil masfuhi ko kuwa shan jini. Waɗannan abubuwa hukuncin su a bayyane yake haramun ne. Babu wani malami da zaka samu wanda zai nuna maka halal ne waɗannan abubuwa ɗin. Idan ka dawo ta mu'amala ta ɗan adam, ya bada misali kamar zina, wal kazbi da ƙarya, wal ghibatu da gulma, wan namimatu da annamimanci, wan nazaru ila al ajnabiyyati da kallon matar da bata halatta ga mutum ba, wa ashbahu zalika da makamantan haka. Waɗannan abubuwa haram. Babu wanda zaka tambaya ina hukuncin zina, yace maka halal ne, haram. Don haka ko dai ka samu shi wannan hukuncin halal ne karara, ko ka samu hukuncin nan haramun ne a fili, ko ka samu wannan hukuncin yana tsakanin halal da haram, sai yace wa amman mushtabihat. Abinda ake cema al-mushtabihat al-amura masu rikitarwa, fa ma'anahu annaha laysat biwadihatin fil wal hurma. Hukuncin bai fito a fili ba. Wa lam yakun fihi nafsun wala ijma'. Babu ayar al-Qur'ani akan hukuncin wannan mas'ala, babu hadisin manzon Allah akai, sannan fahimtar malamai bata daidaitu ba. Wannan shi ake cewa al-mushtabiha. Amma babu ya za a iya samu wani malami ya yi nasa ijtihadi, ijtihada fihi al-mujtahidu, a samu malami ya yi irin iya ƙoƙarinsa, ya yi ijtihadi, ya fitar da hukuncin wannan matsala. To shi wannan malamin tunda ya fitar da wannan hukuncin, daga wannan lokaci fa alhaqahuma bi ahadihima bid-dalili shar'i, shi wannan malamin a wurinsa wannan matsalar babu rikitarwa tare da ita, tunda ya sama mata matsayi in ma halal ko kuwa haram. Amma wanda hukuncin bai bayyana a gare shi ba, to sai a ce hukuncin wannan abin yana tsakanin halal da haram gare shi. Allah ya samu gani. Matsala ta biyu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana mu'ujizarsa a cikin wannan hadisi, saboda shi manzon Allah a zamaninsa ya yi bayanin duka wani hukunci, wannan abin ga hukuncinsa halal ne, wancan abin ga hukuncinsa halal ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sani addinin musulunci zai tabbata har zuwa tashin kiyama, sannan za a samu sabbin abubuwa da za su shigo wa musulunci. Waɗannan abubuwa a lokacin da za su shigo, a wannan lokacin manzon Allah baya duniya. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisin ya nuna mana cewa hukunci yana zuwa kashi uku. Ko dai ka samu, dama abu ya hito a fili hukuncinsa tun Annabi yana da rai, wannan abin halal ne. Koko a samu tun manzon Allah yana da rai, wannan abin haramun. Ko kuwa a samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a san da wannan abin ba, saboda haka babu hadisin manzon Allah, babu ayar Al-Qur'ani da take nasi akan hukuncin wannan matsala. To wannan sai Annabi ya sanya ta cikin al-mushtabiha. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce mutane baki ɗaya su ba su sanin hukuncin ba, sai ya ce mafi yawan mutane ba sa sanin hukuncin. Kenan ana samu kaɗan daga cikin malaman sunna waɗanda suke iya gane hukuncin matsala, wanda za ta bayyana a bayan tafiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Matsala ta uku, al-istibahu amrun nisbi laysa bi mutlaqin wala asliya. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa. Shin da aka ce masu rikitarwa, ana nufin suna rikitarwa ne ga kowa, ko kuwa ana nufin suna rikitarwa ga wasu mutane kadai? Dayan biyu. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani cikin hadisinsa ya ce la ya'lamuhunna kasirun minan nas, ashe ba duka mutane ne suke rikicewa game da hukuncin waɗannan al'amura ɗin ba, wasu ne daga cikin mutane suke samun rikicewa game da sanin hukuncin wannan matsala, ko dai halal ko haram. Don haka kenan al-istiba amrun nisbi laysa bi mutlaqin, da aka ce akwai al'amura masu rikitarwa tsakanin halal da haram, ba wai suna rikitarwa ne ga mutane baki ɗaya ba, suna rikitarwa ne ga wasu mutane ba duka ba. Domin da a ce duka mutane suna shiga ruɗu game da al'amura da ke tsakanin halal da haram, da dai haka ne, da kuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce la ya'lamuhunna kasirun minan nas ba, ashe akwai waɗanda ke iya sanin hukuncin su. Tunda ana iya samun waɗanda suke gane hukuncin waɗannan al'amura, kenan waɗannan al'amuran ba sa rikitarwa ga dukkan mutane. Wala yakunu al-istibahu asliyan fi dalalatin nusus, ba wai rikitarwar yana shafan mutane baki ɗayan su bane. Yana da kyau mu sani babu wani abin da ba shi da hukunci a littafin Allah da hadisin Annabi Muhammad, babu wannan abin. Idan baka ɗauki wannan ka'ida ba, ba za ka fahimci wannan hadisin na manzon Allah ba. Da farko ka sani babu wata matsala da za ta zo a duniyar nan tun daga zamanin farko har zuwa ƙarshen duniya wanda babu hukuncin ta a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisin Annabi Muhammad, babu wannan matsala.
amma abinda manzon Allah ke faɗa shi ba duk mutane suke da ilimi na ciro hukunci daga ayar Al-Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad ba. Abinda bai fito halal a fili ba, bai fito kuma haramun a fili ba, ya zamanto kenan malamai kaɗai ke iya ciro hukuncinsa, to za a samu mafi yawan mutane ba su sani ba. Kenan bai gwada cewa duk mutane sun jahilci wannan abin. Ana samu mutanen da za su shiga ayoyin Al-Qur'ani, su shiga sunnonin manzon Allah, su fitar da hukuncin wannan matsala. Don haka da farko ka sani, duk wani abu da zai auku a duniyar nan tun daga farkonta har zuwa ƙarshe, muna nufin tun daga zamanin Annabi Muhammad har zuwa ƙarshen duniya, duk wata matsala da za ta auku, Allah ya tsama mata hukunci a littafinsa. Ma farraquna fil kitabi min shay, Allah ya ce ba mu sake ba, ba mu manta ba, mu saka hukuncin wani abu a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisin Annabi Muhammad. A suratul Nahl Allah ya ce wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay, mun saukar maka da wannan littafin yana bayanin dukkan komai. Ashe kaga kenan babu al-mustabihat as-sunnar Annabi Muhammad. Ina ake samun al-mustabihat? Ana samun su ne ta wajen mutane, ba ta sashin hukuncin ba. Shi kansa hukuncin babu wani abin da ke rikitarwa. Duk wani abin da ka sani Allah ya sama masa matsayi, ko dai halal ko haram, yana Al-Qur'ani kuma yana sunnar manzon Allah. A wata ayar Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim, Allah ya muku bayani saboda kar ku bata. Shi ko Allah masani ne game da dukkan komai. In ka dawo hadisan Annabi Muhammad, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbansa, taraktukum ala al-bayda layliha ka nahariha la yazigu anha ba'di illa haliku. Manzon Allah yake masahabbansa, hadisin yana cikin al-Musnad da kuma Sunan Ibn Majah, hadisi sahih. Manzon Allah yake masahabbai, na bar ku akan hanya faraqal layliha ka nahariha, dare akan wannan hanya yana daidai da rana akan wannan hanya. Hanyar da na bar ku akai da wanda ya bi ta cikin dare, da wanda ya bi ta da rana, duk sai suke. La yazifu anha ba'di illa halikum, babu wanda zai kauce ya bar wannan hanya a bayan tafiya ta face halakake. Saboda haka babu sauran hukunci a sunnar Annabi Muhammad wanda ba a yi bayaninsa ba. Babu wannan hukunci, sai dai shi Allah maɗaukaki ya yi hikima. Saboda kada littafin ya gagare mu ɗauka, sai ya taƙaita littafin ya tsara shi da ilimi. Da ya tsara shi da ilimi, sai ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Da ya tsara Al-Qur'ani da sunnonin Annabi Muhammad da ilimi, sai ya bar Al-Qur'ani ɗan kaɗan yanda ɗan adam zai iya hadda kuma zai iya ɗauka, bai yi nauyi ba. Sai ya cusa wannan ilimi a zukatan malamai. Saboda haka bayan Annabi ya tafi, sai ga wata matsala ta fito sabuwa a duniya, sai a garzaya a tafi gun malami, ina hukuncin wannan matsala? Sai ya bude Al-Qur'ani, ya bude hadisan Annabi Muhammad, sai ya ciro hukunci ya ce gashi. Wannan ita ce hikima ta Allah. Shin mutane duka ke da wannan baiwa? Kaɗan ne. Shi yasa Annabi ya ce la ya'lamuhunna kasirun minan nas, mutane da yawa ba sa sanin hukuncin abinda ke rikicewa, wanda babu hukuncin ƙarara a cikin Al-Qur'ani, babu hukuncin a fili a sunnar manzon Allah. Waɗanda ke iya ciro wannan hukuncin kaɗan ne. Abdullah ibn Mas'ud, sahabin Annabi Muhammad, yana gaya ma almajiransa, ya ce musu Annabi ya karantar da mu komai yadda manzon Allah ya faɗa, kuma ayar Al-Qur'ani ta faɗa, ma farraquna fil kitabi min shay wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Annabi yace taraktukum ala al-bayda'i layliha ka nahariha la yazigu anha ba'di illa haliku. Abdullah ibn Mas'ud yace ma taraka rasulullah ta'iran yatiru fis sama' illa dhakara lana minhu ilman, tsuntsu da zai wuce ta sama. Annabi sai ya dubi tsuntsun nan ya karantar da mu ilimi a kansa wanda ba mu sani ba. Saboda haka duk wani ilimi da ɗan adam ke bukata ya sani na addini, Annabi ya karantar da mu kafin ya bar duniya. don haka al'umurul mushtabiha al-matlubu ijtinabuha da annabi yace da yawa ba su san waɗannan al'amura da ke da rikitarwa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi gargadi lokacin da ya faɗi wannan magana ga sahabbansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace faman taqashubahati wata riwayar yace faman ittaqa mushtabihati wanda ya kiyaye waɗannan al'amura masu rikitarwa faqad istabra'a li dinihi wa irdihi to ya kubutar da addininsa kuma yayi kokarin kubutar da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda ya auka ma waɗannan al'amura dake tsakanin halal da haram to hakika wannan ya auka ma haram ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da wannan magana malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi kai ne wata matsala ta auku gare ka baka iya gane hukuncin ta ba kai kokarin ka ciro hukuncin ta a cikin alqur'ani baka ciro ba ilimin ka bai kai ba ka dawo hadisan manzon Allah nan ma ilimin ka bai kai ba tunda ka kasa gano hukuncin wannan matsala to kar ka dauki wannan matsala a matsayin halal gare ka fatarkuha min babil ihtiyat aslan ka kyale wannan matsala shi yafi kubutarwa gare ka lidinin mar'i wa irdihi wannan shi zai kubutar ma da addininka ya kubutar maka da mutuncinka matsala ce ta auku gare ka ka kasa gane wannan matsala shin halal ce ko kuwa haramun ne kai iya kokari ka gano hukuncin ta baka samu abinda annabi ke nufi shine tunda kokarin ka gane hukuncin wannan abun bai yiwu ba to ka dauki wannan abun a matsayin haram kar ka aje shi a matsayin halal in ka aje shi a matsayin haram ka nisance shi kenan wannan zai fi kubutar ma da addininka domin idan ka auka masa alhali kuma haramun ne fahimtar ka ce bata kai ka gane hukuncin ba sai gashi ka auka masa alhali kuma hukuncinsa aslan haramun kaga kenan ka samu nakasa ta sashin addini don haka duk al'amarin da ya zamanto ka samu rikicewa game da gane hukuncinsa tsakanin halal da haram to ka aje shi a matsayin haramun ka guje shi matsala ta gudu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace faman taqashubahati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wanda ya kiyaye waɗannan al'amura masu rikitarwa to hakika yayi kokarin kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa wannan darasi ne gare mu annahu yanbaghi lil muslim an yatawaqqa mubasharatan ma yashtabihu alayhi duk abinda ya zamanto ya rikice maka baka gane hukuncinsa ba to yi kokari ka nisanci wannan abin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi mu tsananin wato aiki da waɗannan hadisai da yake karantar da mu duk wani abin da hukuncinsa bai fito gare ka ba to ka nisance shi shi yafi a duba littafin al-kafi mujallad na farko shafi na 444 ibnu abdul barri yace yanbaghi lil muslim an yatajannaba shubuhat yanbaghi lil muslim an yatajannaba shubuhat fa in fa'ala faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa la yaqta'u bi tahrimi shay'in min ash-shubuhat inna bima bana tahrimu wartafa'at ash-shubhatu an ya kamata musulmi yayi kokarin kiyaye addininsa da mutuncinsa duk wata matsalar da hukuncinta bai fito gare shi ba to ya aje ta a matsayin haramun ya nisance ta idan mutum yayi haka wannan shi ake cewa al-wara tsantsani ya zamanto abu ne gashi dan ya fito gare ka ka kasa gane hukuncin wannan abin shin halal ne ko kuwa haram tunda baka iya ganewa ba to ka dauke shi a matsayin haram ka bar shi annabi shi ya faɗa mana haka ko to ka duba sahihul bukhari hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la anqalibu ila ahli nakan dawo gida fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi na taho gadona shimfiɗa ta na zauna zan kwanta sai in ga kwayar dabino guda ɗaya shimfiɗa dai ta wace kuma ga dabino akan gadon nan kaga ai babu mai kwanciya a gadan nan banda shi annabi Muhammad ko fa arfa'uha sai in daga wannan dabinon li aqulha saboda dinki thumma akhsha sai kuma tunani ya zo min Allah ya halatta min abu daya kuma ya haramta min abu daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halatta min in ci kyauta amma kuma ya haramta min cin sadaka sai dai kuma ni kadai ne sannan mutane sukan aiko sadaka gidana saboda da raba wa mutane mutane sukan aiko kyauta gidana saboda ni ici na daga wannan kwayar dabino guda zan tauna thumma akhsha an takuna sadaqatan sai tunani ya zo min to ba mamaki wannan dabinon na sadaka ne ba na kyauta bane shi ko Allah ya haramta min cin sadaka annabi yace fa ulqiha sai in jefar da wannan dabino idan annabi ya jefar da dabino ya jefar da dabino ya dauki wannan dabinon cin sa a matsayin me a matsayin haram don haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana fa man ittaqashubahati wanda ya nisanci al'amura da ke rikitarwa fa qad istabra'a li dinihi wa irdihi ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubahati wanda ya auka ma abubuwa da ke rikitarwa waqa'a fil harami to ya auka ma haram alal misali babu mamaki dabinon nan ya kasance na matanka ne ba naka ba lokacin da ka zo ka ga dabino akan gadonka da ka dauka baka yi tunani ba sai ka ci kana cin dabino sai ga matarka ta shigo ya akai kake cin dabino na wace amsa zaka bada ana ganshi akan gadona to ai ni ma ina kwanciya akan gadon duk yanda aka yi dai mutuncinka ya rabu mutuncinka ya rabu akan wannan mata kamata yayi ka zama to mai adalci tunda wannan dakin ba naka bane kai kadai kai tambaya wannan dabino na waye a'a ba nawa bane ka manta ne jiya ka ci dabino da daddare akan gado ai guda ɗaya ne ya faɗi duba yadda annabi Muhammad yake amfani da hankalinsa a wajen zamansa da iyali wata rana hadisin yana sahihul bukhari shi ma jikan annabi Muhammad al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma jikan manzon Allah da ake kiransa al-Hassan ibn Ali ya dauki dabino aqaza tamratan min tamri sadaqa an kawo dabino sadaka gidan annabi Muhammad shi dai annabi Allah ya haramta masa cin sadaka kuma ba shi kadai ba har zuriyarsa su ma Allah ya haramta masa wannan kuma hikima ce ta Allah madaukaki hikimar a bayyana take saboda kar ma mutane su yi tunanin annabi ya zo duniya saboda ya tara dukiyarsu sai Allah ya ce idan sun fidda zakka kai kuma haramun ne kace amma annabi ya karantar da mu wajibi ne mu fitar da zakka shi kuma haramun ne ya karbi zakka kaga dole ka samu nutsuwa cewa wannan annabin gaskiya ne bai zo da nufin ya tara dukiyarku ba to ba zakka ba har kanwar zakka ita ce sadaka ita ma Allah ya haramta ta ga annabi Muhammad lokacin da aka kawo sadaka sadakan dabino jikansa al-Hasan ibn Ali ya dauki kwayar dabino guda faja'ala hafifi ya saka dabino nan a cikin bakinsa zai tauna dabino sai hankalin manzon Allah ya dawo kai irmi biha jefar jefar inji manzon Allah amma alimta an lalana akulu sadaka ashe baka san mu ba mu cin sadaka ba yana fa yaro dan karami yana yaro dan karami shine malamai suke cewa wannan hadisin yana nuna mana akwai buƙatar ka ba ma yaro tarbiya koda bai kai jin magana ba koda bai iya fahimtar me kake faɗa in yayi abin tsawatarwa ka tsawatar masa domin a lokacin da al-Hassan ibn Ali ya dauki wannan kwayar dabinon zai kai bakinsa a wannan lokacin yana yaro ne dan karami amma manzon Allah ke tambayansa ashe baka san mu ba mu cin sadaka ba Allah ya sa mu gane hadisi na uku shi ma yana sahihul bukhari annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yasiru fi tariqi ana cikin tafiya da manzon Allah fa wajada tamrata sai ga wata kwayar dabino a kasa fa akhadha annabi ya dauki kwayar dabino din nan wa masahaha ya goge wannan dabinon ya dauki kwayan dabinon ya goge ko aba an yakulaha amma ba bai ci ba affa an ya juya sai ya ce masahabbansa kuluha ku ci wannan kwayan dabino mutum nawa za su ci dabino guda ya rasulullah kuluha ku ci saboda ya nuna musu albarka na daukan abinci a kasa abinci yana da daraja a sunnar annabi muhammad don haka malamai suka rubuta littafai akai littafi akan cin abinci saboda kima da ya samu a sunnar manzon Allah annabi ya tsawatar babu kyau musulmi ya wulakanta abinci shi yasa ake cewa har manzon Allah ya bar duniya bai taba cewa wannan miyan babu gishiri ba saboda mutunta abinci da mai gishirin da mara gishirin duka dai ni'ima ce ta Allah annabi ya dauki wannan dabino ya ce masahabbai kuluha kuci laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltu da nake cewa ku ci ba wai kyamarsa ne ba kafin annabi ya ba masahabbai dabino sai da ya goge dabino sannan ya mika musu ya ce ku ci kuma ku sani babu abin da ya hana ni ci face tunanin tayi wa dabinon nan na sadaka ne za a wuce ya faɗi ni kuma Allah ya haramta min cin sadaka amma a wannan lokaci kuma halal ne gare shi aiko tunda shi bai gani ba bai ga lokacin da kwayar dabinon ta faɗi ba tunda baka gani ba Allah ba zai kama ka da laifi ba wannan shi ake ce ma alwara'u tsantsani me yasa annabi yake cin kwayar dabinon gashi kuma halal ne gare shi duk da yake an haramta masa cin sadaka na'am halal ne gare shi amma akwai buƙatar ya zama mai tsantsani ya zama to mai taka tsantsan kada ya aikata abin da ma za a samu wani wanda zai ce ai ya ci sadaka saboda haka manzon Allah ya nisanci wannan dabino hadhihi tamra fil asl majhula asali babu wanda ya sani shin dabinon sadaka ne ko kuwa na kyauta ne a dabinon dan kasuwa ne zai tafi kasuwa kwaya ɗaya ta faɗi walakin hadha ihtiyatun وورع من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ياكلها خشيه ان تكون من الصدقه النبي بيتي wannan dabinon ba saboda tsoran kada wannan dabinon ya zamanto dabino ne na sadaka wata rana matar annabi muhammad kaga annabi ya kasa raune ya kasa tsaye kad araka rasulullah cikin dare lailata fa bahasat an ihda nisa'i annabi ya kafa zama cikin ɗakunan matansa ɗaya daga cikin matan ta fito tana zagayawa fa wajadatu qa'iman sai ta samu annabi yana tsaye a gefe can a cikin duhu hankalinsa a tashi cikin dare fa qalat lahu tace masa ya rasulullah arikta al-laila tsawon daren nan baka yi bacci ba kana tsaye mun rasa ka cikin gida hankalinmu ya tashi lafiya annabi yace ina lafiya inni kuntu kad wajadtu tamratan tahta janbi lokacin da nazo na kwanta a shimfiɗa naji kwayar dabino guda a kasan jikina inda na kwanta akan shimfiɗa da na dauki wannan dabino fa akan ta haka sai na ci sai da na gama cinyewa na tuna ai dabinon ba ni na kawo ba tun baka ce to an takuna min tamri sadaka wannan abin hankali na ya tashi don tunanin ko dai dabinon an kawo na sadaka ne فهذا الذي أركني والنشي هنا نبتشي أولا لنا صلى الله عليه وسلم الله تسامح يقول إلى النبي محمد تناني سوران يا سابا ما ألا يهنا شبتشي باو فتبس وينا سوران كدف والنبيون نسدكا قاشي كما الله يا حرم كما ستشن سدكا فكما قاشي ياتي دبينو بيبن شكيبا باو تبس أكم والنبيون ai Allah ba zai kama ka abin da baka tsaka da sanin hakikanin gaskiyarsa ba abin da ka yi shi a jahilce Allah ba zai kama ka da laifi a kansa ba bare kuma abin da mutum yayi na kuskure amma duk da haka saboda har tara irin ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunanin ya ci wannan dabinon ya hana shi bacci cikin wannan dare hadisin yana cikin al-musnad littafin al-imam ahmad hadisi na 6720 sannan in ka duba sahihul bukhari hadisin adiyu bin hatim yace sa'altu rasulullah na tambayi manzon Allah nace masa ya rasulullah mun tafi farauta da muka je farauta ursilu kalbi wa usalli na sake kare na ya kamo dabban farauta kuma nayi bismillah lokacin da na tura karen fa ajidu ma'ahu ala sayd kalban akhar lokacin da nazo na samu dabban da na tura kare na ya kama dabban farautar na samu tare da kare na akwai wani kare kuma sun dai samu nasara sun kashe wannan dabba amma dai karnuka biyu na tarasa gure ga kare na kuma ga wani kare daban wancan karen dan musamma alai ba ayi bismillah ba lokacin da aka tura shi wanda ya tura karen bai yi bismillah ba wala adri ayyuhuma akaza ni kuma ban sani ba cikin karnuka guda biyu din nan wani kare ne ya kama wannan dabba kafin ya gama bayanin sa ba ya yi wa annabi tambaya manzon Allah ya hangi abin da yake nufi annabi ya sani tambayar da zai yi shine shin halal ne a ci dabban nan annabi ya ce la ta'kul karka ci wannan nama inna ma sambaita ala kalbaka wa lam tusammi ala al-akhar karanka ne kawai kai wa bismillah lokacin da ka tura shi wancan karen ba a yi masa bismillah ba sannan ba a san wani kare ne ya kama wannan dabba ba saboda haka a aje cin wannan dabban a wani babi babi na haram kaga kenan wannan kare dabban nan da aka samu ya fada cikin ash-shubuhat hukuncin sa bai fito a fili ba shi hukuncin wannan dabba halal ne a cikin ashe kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan hadisin sannan kuma ya karantar da sahabbai su yi aiki da wannan hadisin su kiyaye abin da ke zama ash-shubuhat yake shiga cikin ash-shubuhat idan ya zama to al'amari ba a gano hukuncin sa ba a fili shin halal ne ko kuwa haramun to ka aje wannan abin a babi na haram shi yasa Abu Huraira hadisin sa yana cikin littafin al-Imam Tirmidhi da Sunan Ibn Majah yana silsilatu sahiha mujallad nabi shafi na 637 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama Abu Huraira ya rike hannunsa wata riwaya Abu Huraira yace annabi ne yayi tambaya ga sahabbai yace musu man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimati fa ya'malu bihinna aw ya'lamuhunna wa yu'allimuhunna man ya'malu bihinna waye zai dauki kalmomin nan daga waje na yayi aiki da waɗannan kalmomin in ba zai yi aiki da su ba to ya karantar da wani wanda zai yi aiki da su wa zai iya aiki da waɗannan kalmomi da zan faɗa muku Abu Huraira yace ana ya rasulullah zai iya aiki da waɗannan kalmomi fa akhadha bi yadi annabi ya kama hannuna ya rike fa akhadha bi yadi fa adda khamsa annabi ya kirga yatsun Abu Huraira guda biyar ko wace yatsa guda ya ware baya me zai sanya ni nan da nan in samu aljanna akwai abin da yafi zuwa sahun farko idan mutum yana so ya samu aljanna malamin ya ce masa ka tabbatar da abin da kake ci halal ne babu haram idan ya tabbata haka to in kaga dama ka tsaya a sahun karshe abinda ake dubawa shine abinda ke shiga cikin ka idan kuwa haram kake ci to ba sahun farko ba ko kai ne ke bada sallar al'amarin ka bai kyau a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce ma Abu Huraira ittaqil maharim takun a'budan nas nabiyu warda bima qasama Allahu laka ka yarda da irin rabo da Allah ya baka rabo da Allah ya ware ya baka bai taba baka mota ba amma ya baka kike a ungoku kuma kowa yana da mota ko ko abokanka kowa yana da mota amma kai Allah ya hana ka sai ya baka basu ko to ka yarda wannan rabo da Allah ya baka shi ya dace da kai kuma babu zalunci tayu keken ma baka samu ba tayu baka da gidan zama tayu ka kasu samun aure Annabi yace ya zaman to rayuwarka ka yadda da irin rabon da Allah ya baka har zuciyanka ta samu nutsuwa da haka baka tunanin Allah ya cuce ka to idan ko ka samu wannan siffa daga wannan lokaci takun agnan nas zaka kasance duk duniya babu wanda yafi ka arziki ko da baka da dukiya a
na zahiri ka mallaki dukiya na baɗi ni wanda ya mallaki zuciyarsa shi yafi kowa arziki baka da buri annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautatawa makwabcinka a lokacin kake zama mai imani wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima ka so wa mutane abinda kake so ma ranka a lokacin kake zama musulmi sai annabi yace masa wala tuksiri dhahika ka daina yawan dariya fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba saboda yawan dariya yana kashe zuciya dan adam abubuwa guda biyar din nan ka rike su da kyau in ma baka iya aiki da su ba to ka karantar da wanda zai iya aiki da su inji manzon Allah na farko ka nisanci haram sai ka nisanci haram kake zama cikin bayin Allah akwai hadisin Ka'ab bin Ujra wanda ke cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 614 Ka'ab bin Ujra yace qala li rasulullah annabi yace min u'izuka billahi ya Ka'ab bin Ujra min umara'i yakununa ba'di ina neman maka tsarin Allah ya kai Ka'ab Allah ya tsare ka kar kai zamani da wasu shugabanni da zasu zo bayan na tafi waɗannan shugabanni ba su ba Allah faman gashiya abwabahu wanda ya tafi kofofin waɗannan shugabannin fa saddaqahum fi kadhibihi suka yi ƙarya ya gaskanta wa a'anahum ala zulmihim ya taimaka musu akan zaluncin da suke yi annabi ya ce masa fa laysa minni wa lastu minhu ba ni ba shi ba ni wala yaridu alayya al-hawd kuma ba zai gangaro al-kausara na ba a ranar tashin kiyama wa man gashiya abwaba wanda ya tafi kofofin waɗannan shugabannin awlan yagsha koko bai ma tafi kofofin su ba amma kuma alam yusaddiquhum fi kadhibihim bai gaskanta su a karerekin da suke yi ba wa lam ya'inhum ala zulmihim bai taimaka musu akan zaluncin da suke yi ba fa huwa minni wa ana min to yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi wanda duk bai taimaka ma azzalimin shugaba ba akan zaluncin sa yana tare da annabi Muhammad wa sayaridu alayya al-hawda kuma zai gangaro ya sha ruwan al-kausara na a ranar tashin kiyama annabi yace masa ya Ka'ab as-salatu burhan was-sawmu jannatun hasina ita sallah da kake gani hujja ce ga bawa na tafiya aljanna azumi garkuwa ne mai karfi wanda ke ma bawa garkuwa game da azaba a ranar tashin kiyama was-sadaqatu tudfi'ul khati'a sadaqa tana bishe laifin da dan adam yayi kama yudfi'ul ma'un nar kamar yadda ruwa yake bishe wuta ya Ka'ab ibn Ujra innahu annabi yace masa a ƙarshe la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru awla bi babu tsokan jikin dan adam da zai toho a dalilin haram da yaci face wannan naman na mutumin wuta ce ta fi cancanta da shi a ranar tashin kiyama duk mutumin da ya zama tsokan jikinsa ya toho a dalilin haram wannan mutumin wuta ta fi dacewa da shi wannan magana tana da girma wajen sahabban annabi Muhammad shi yasa sayyidina abubakar yanda aisha yassa matar manzon Allah ta bada labari cikin hadisi masu yawa yana sahihul bukhari manaqibul ansar hadisi na 3842 kana li abi bakrin as-siddiq gulaman yukharriju lahu al-kharaj wa kana abu bakrin ya'kulu min kharajihi sayyidina abubakar yana da wani bawa ya sanya shi ya diba masa wato wani adadi na dukiya da zai rika kawo masa bawan yana kawo masa sayyidina abubakar yana amfani da shi faja'a yawman yamshi bi shay'in sai gashi wata rana wannan bawan ya taho da wani abinci fa akala minhu abubakar sayyidina abubakar ya ci abincin fa qala lahu al-gulam sai yaron ya ce masa tadiri ma haza ya abubakar ka san ko yadda akai na samu abincin nan da kace yanzu kada abubakar sai na abubakar ya ce masa ma huwa yi mun bayani ban sani ba
Kala yace masa kuntu takahantu li insani fil jahiliya, kafin in musulunta nayi ƙaryar boka ga wani mutum, ba boka bane shi bawa, amma ka san shi boka yake ba iya gane shi ake ba, tunda ƙarya ce, kowa yana iya rikidewa ya zama boka. Yace tun a zamanin jahiliya nayi ƙaryar boka ga wani mutum, wama uhsinul qihana, bai iya bokanci ba, illa anni khada'tuhu, na yaudare shi ne kawai, na ga ya shiga damuwa mai tsanani, na yi masa walawala na ce kawo kuɗi ga abin da za a yi maka na siddabaru, ya ba da shikenan. Falaƙiya ni, to ya zamanto hakkina da ke kansa na biya ni wannan yaudarar da na yin, bai biya ni ba, sai yau muka haɗu, kuma gashi yau ina musulmi, abin ya auku tun kafin ya zama musulmi. Fa a'tani bi dhalika hadha alladhi akalta min, sai ya kawo wannan kuɗi na bokancin da na yi masa da can tun ina kafiri, ya biya ni yau. To dama na tafi nemo abin da ka ɗora min, to kuma sai na samu shi, to wannan shi ne abincin da ka ci. Sai fashtabaha Abubakar fi hadha al-amr, sai da na Abubakar al-amr ya rikice masa, to fa yanzu wannan abincin a ce mar halal ko ku a ce mar haram, ko ku yana cikin mushtabihati. Fa adkhala usbu'ahu fi fihi, ai bai tsaya neman malamai da za su warware masa ba, ya sa yatsa a cikin bakinsa, wa balla yuhawilul qai'a, ya dinga kokarin amai, ya tura yatsan yayi kakala, ina idanunsa suka yi jadur, mutane suka taru lafiya, wai so yake yi amai, ah to abin ya ki fita. Sai wani ya ce, to ai ga dabarar da za ka yi, wacce dabara ya gaya mar, wa huwa yuhawil wa yata'ammad hatta shaqqa alayhi zalika, ganin wahalar da ke yi, wani ya bashi hikimar da zai yi, in yayi zai yi amai, can kuwa ya fitar da wannan loma guda ta fado, mutane sun ta, ya khalifata rasulillah, ya halifar manzon Allah, malaka taf'alu hadha, ko ina dalilin irin wannan abun? Fa kala, sai ya ce, wallahi law lam takhruj, da loman nan ya ki fitowa illa ma'arudi, da zai ki fita sai tare da raina, la akhrajtu hadha, ko na fitar da wannan loman su tafi tare da ranna ba. Dalilin da yasa kuka ga ina ta kokarin fitar da wannan loma, fa inni sami'tu rasulullahi yaqulu, saboda naji manzon Allah yana cewa, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awdabi, duk wata naman da ta toho a dalilin haram, wutar jahannami ta fi cancanta da wannan nama. Ya dubi wannan yaro ya ce, wai haka ya gulam, kitta an tuhlikan, ka kusa ka halaka ni, yaushe za ka kawo min abincin da kai bokanci? Ya duba sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 501. Saboda haka sahabban annabi Muhammad suna nisantar abin da ba za ka ce mar haram ba, ba kuma za ka ce mar halal ba, duk wani abin da ya fito tsakanin biyu din nan ya zama yana tsakanin halal da haram, to sahabban annabi Muhammad nisantarsa suke. Akwai hadisin da ke sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, annabi Muhammad ya bada labari yake cewa, ishtara rajulun min rajulin iqara lahu, wani mutum a zamanin da can, manzon Allah ya bada labari yana cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim, a zamanin da wani mutum ya sayi wani fili, fa wajada ar-rajulu alladhi ishtara al-iqara fi iqarihi jarratan fiha dhahab, wannan mutumin da ya sayi fili yana son zai yi aiki a filinsa, ana tona filin sai aka samu wani tulu, a buɗe tulun nan sai gashi cike da zinari, in kai ne a yanzu zai yi wuya ka kai, ta sai ya ce, wannan tulun ba nawa bane. Fa qala lahu alladhi ishtara al-iqar, me tsaya ko ina ba sai wajen wanda aka sayi filin gurinsa, yana fitowa daga gida, sai ya ce masa, khudh dhahabaka minni, karbi zinarinka, inna mashtaraitu minka al-arda, ni kasa kawai na saya ban sayi zinari ba, ka sayar min da fili baka sayar min da zinare ba, walam abta'i minka dhahaba, ni ban sayi zinare a gunka ba, don haka naka ne, muna tonawa muka samu. Wa qala allazi lahu al-ard, shi ko wannan da ya sayar da fili yace, a inma ba'astuka al-ard, inma bi'tuka al-arda wa ma fiha, a lokacin da ka zo ka sayi fili, ka sayi fili ne da abin da ke cikin filin, don haka inda a ce akwai bishiya a wannan fili, ai ka kace, saboda haka duk abin da ke cikin wannan fili da sama da ƙasa naka,
dan haka ni bazan karbi zinari ba nawo bane kaji mutanen kware fatahakama mai zinari wanda ya tsinta yace ni kuma bazan tafi da tudun ba sai dai ka karba yace ni kuma ba za ka bar min tudun nan a gida na ba tunda ba nawo bane sai dai ka dauki abinka cike da zinari irin wannan zai auku yanzu kuwa fatahakama ila raji to ya zamu yi sai dai mu je wajen alkali amma ba zai yiwu ka bar min tudun nan a kofar gidana ba yace ni ko ba zan tafi da shi ba tunda a filinka na samu kowa fa kokari yake ya nisanci ashubha abinda bai zama halal ba kuma bai zama haram ba fili ka saya kana tona fili ka samu zinari yanzu da za a tambaye ka ba ma sai an tambaye ka ba kana tsinta zaka je ka boye saboda kai a ganin ka ai fili ka saya kuma abin da ke cikin fili naka ne amma da zaka zauna kai tunani mai zurfi da zaka gane babu shakka wannan zinarin akwai bukatan bayani akan sa domin asali kai abin da ka zo saya fili ne baka sai zinari ba saboda haka in ana bayanin hukunci fili halal ne a gunka wannan zinari da aka samu fa shi ba za a ce mar haram ba saboda an samu a filin da ka saya sannan kuma ba za a ce mar halal ba dan baya cikin abin da ka zo saya saboda haka yana cikin mushtabihat annabi ko yace wanda ke son ya tsira da addinin sa da mutuncin sa to ya nisantar da kansa daga shubha to waye zai bane shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya bai yi bayani ba yace fata haka ma ila rajulin sun tafi gun wani mutum amma wasu riwayoyi suna bayani cewa abin ya auku ne a zamanin annabi Dawud alaihi salam sai ga su a majalisin annabi Dawud faqala alladhi tahakama ilayhi ina bayani wannan yace na sai fili ne a gunsa iyakan abin da ya sayar min kenan ni ko ina tonawa sai na samu wannan tulun saboda haka na kai masa shi kuma yace ba zai karba ba kai kuma ina naka bayanin yace to ni da na sai masa fili ai na sayar masa hadda abin da ke cikin filin sai annabi Dawud yace alakuma waladun kin kuna da yaya kai kana da da faqala ahaduhuma dai daga cikin su yace li gulamun ina da yaro namiji waqala al-akhar dayan kuma yace li jariyatun ni ina da ya mace qala sai yace ankihul gulamal jariya kai ka aurar ma wan dan wannan yarka ku hada yayan ku su yi aure wa anfiqu ala anfusihima min ku cire wannan zinarin ku yi sadakin auren sannan wata sadaka bayan an yi hidimar auren gaba daya abin da ya rage ku ba da shi sadaka ka duba hukuncin da annabi Dawud alaihi salam yayi akan dukiyar da aka same ta tsakanin halal da haram haka wannan dabi'a ce ta annabawan Allah kuma ita ce dabi'a ta sahabban annabi Muhammad ba ma sahabbai ba har malaman sunna na farko ka duba littafin al-Imam az-Zahabi siyaru a'lamin nubala mujallal na 6 shafi 317 yana tarjama ta wani malami da ake kiransa Kahmas bin al-Hasan At-Tamimi al-Basri yana bayanin wannan malami saqata minhu dinaru yana cikin tafiya sai sulan sa ya fadi sulan zinari fa fatasha yayi ta kokari ya laluba aljihun sa yaji babu kudi to falakiyahu sai ga wani mutum ya taho a kuje gafata malan tsaya yana tsayuwa sai ya ce ga sulai nan muna ganin ko sulan nan kai ne ka jefar in kai ne ba dama sulan ka ya fadi akan hanya kuma an bi ka an ce ga kudin ka ina sai ka karba ko a malami ne ya ce la Allahu ghairi ghairuhu ba mamaki ba wannan ne nawan ba mai yiwuwa na wani ne kuka gani nawan dai har yanzu ba a ganshi ba je kada abinka ni ba zan karba ba in kai ne fa a yau shi yasa Allah ya siffanta mutanen kwarai yace walladina yu'tauna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un mutanen kwarai duk abin da zasu aikata suna aikata shi ne hankalinsu a tashe saboda tunanin akwai ranar da zasu hadu da Allah tabaraka wataala Allah shi sa albarka cikin abin da muka fada idan Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah zamu yi bayani kashi na biyu akan wannan hadisin, hadisin An-Nu'man bin Bashir. Akwai wata tambaya wadda wani dan uwa ya aika ta a rubuce. Za mu so mu karanta wannan tambaya a ƙarshen wannan karatu. Yace matata tana da halin fita unguwa ba tare da izini na ba. Ran nan sai na rubuta mata takardar gargadi cewa idan ta sake fita ba da izini na ba, kuma babu wani dalili na shari'a da zai sa ta fita, to wannan fitan zai iya fassara ta a matsayin saki. Na biyu, sai kuma bayan an kwana biyu sai ɗanta ya yi laifi, ta yi masa duka mai tsanani har na daina magana da ita na kwanaki. Sai ran nan ƙanwarta ta zo ta same ni, ta bani haƙuri, sai na ce mata na haƙura, amma na yi mata shika ɗaya, amma ban sanar da ita matattawa ba, ko ban sani ba ko ita ƙanwarta ta faɗa mata. To kafin mu amsa tambaya ta farkon, wannan ta biyun saki da ya auku, yana da kyau mu sani ba sai ka gaya wa matarka na sake ki sannan saki yake cika ba. Da za ka gaya wa abokinka a wata unguwa ko a wani gari na saki matana, ka ga ba matarka ce ka saka ba, ai ko ba ita ka gaya wa ba, ka dai gaya wa abokinka ne ka saki matarka, wannan auren ya mutu. Da za ka sanar da wani cewa ka saki matarka ko da matarka ba ta san an sake ta ba, ka kafa shaida kenan aure ya mutu. Ka duba Asy-Syarhul Mumti' mujallad na biyar shafi na 480. Sai ya ce na uku, da ta yi min laifi na rubuta mata cewa na sake ta ba tare da faɗin adadi ba. To wannan sakin ma ya uku, idan ka tashi sakin mace, dama ba sharadi bane ka ce na sake ki saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku, abinda kawai za ka yi shi ne sakin. Kuma idan mutum ya ce ya saki matarsa, ya rubuta takarda bai bayyana adadin ba, koko ya gaya mata, abinda malamai suke cewa saki guda ne. In ka ce ka saki matarka ko da baka ce saki ɗaya ba, saki ɗaya ne. Kuma in ka rubuta takarda na saki matana ko da baka ce saki ɗaya ba, saki ɗaya ne. Ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallad na 20 shafi na 188. Kuma kafin wannan sakin na ƙarshe, kullum idan ta yi wani laifi na kan gargaɗe ta da cewa ta sani ba, akwai shika biyu a kanta. To tambayar anan, auren nan da kuma shikan da yayi, sannan saki na biyu, yaya matsayin bawa mace gargaɗe a rubuce, musamman ma idan an danganta shi da saki? Kenan abinda muke fahimta a takardar nan, yayin shika lokuta uku. Na farko, ya rubuta takarda, a ya gaya wa matarsa, ya yi mata gargaɗi a rubuce, ya ce mata in ta fita babu izini, kuma babu dalili da shari'a ta amince ta fita, to a bakin aurenta. To wannan saki ana kiransa at-talaqul mu'allaq, sakin da aka rataye bai faɗo ba tukun, yana rataye sai dalili ya yi kafin ya sauko. Sai na biyu, ya gaya wa ƙanwarta ya sake ta, magana ta ƙare, wannan sakin ya sauka. Sai na uku, ya gaya mata ya sake ta, bai ce ga adadi ba. Kenan saki uku ne, amma biyu sun tabbata. Da wanda aka gaya ma ƙanwanta, ko da ba a gaya wa matar ba, sakin ya auku. Wai riga mun faɗa, in dai ka gaya ma wani ka saki matarka, auren ya mutu. Sannan na biyu, ya gaya wa matarsa ya sake ta, bai faɗi adadi ba. To ko da baka faɗi adadi ba, in dai ka ce ka saki mace, ana ɗaukansa a saki ɗaya ne, kuma sakin ya auku. Shi saki bai ta'allaka da rubutu ba. In ka ce na sake ki, aure ya mutu. In ka rubuta a takarda, ka ba ta karanta ta fahimta, aure ya mutu. Don haka saki biyu sun cika, saura saki guda shi ne sakin nan na farko, al-mu'allaq, wanda aka yi masharaɗi. Ana ce masa al-mu'allaq sakin da aka rataye, saboda bai riga ya tabbata ba, ya yi masa sharaɗi. Wannan saki kamar kashi biyu ne a fahimtar malaman sunna. Na farko shi ne mutum yakan yi irin wannan gargaɗi, yakan yi irin wannan saki saboda gargaɗin iyalinsa, a fahimtar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma Ibn Qayyim al-Jawziyyah. saboda kai gargadi ga matarka ta daina wani abu saboda tana yawan fita sai ka ce in kika sake fita a bakin aurenki niyyarka ake dubawa domin at-talaqul mu'allaq yana babin al-kinaya innamal a'malu binniyat meye niyyarka idan nufin ka shine kai gargadi ga wannan mata saboda ka hana ta yawan fita to idan ma ta fitan akan wannan sharadi auren bai mutu ba amma za ka yi kaffara na rantsuwa Allah shi sa mu gane za ka yi kaffara na rantsuwa wato shi da rantsuwa ɗaya suke wannan fahimtar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah kenan ka duba littafin sa Majmu' Fatawa mujallad na 33 shafi na 38 da al-Usrat al-Muslima mujallad na 7 shafi na 484 da littafin Ibn al-Qayyim I'lamul Muwaqqi'in mujallad na 3 shafi na 54 idan mace mutun ya mata irin wannan saki a rataye wance in kin yi kaza in kika sake kaza a bakin aurenki to ɗayan biyu ne ko dai ya faɗa da nufin saki ko kuma ya faɗa da nufin gargadinta wanda ya faɗa yace shine nufin sa to da shi ake aiki idan ya faɗa ne saboda kar ta sake fita to wannan hukuncin yana hukuncin rantsuwa idan kuwa ya faɗa ne da nufin saki din to babu shakka aure yana mutuwa idan ta fita Allah ya sa mu gane ka ce in kin sake fita ba da izini na ba kuma babu sharadi na addini to a bakin aurenki sai gashi ta fita akan wannan sharadi to auren ya mutu amma idan bata fita akan wannan sharadin ba auren bai mutu ba sai dai idan sharadin ya cika Allah shi sa mun gane ka riga ka rata ya sake wa zai saukar da sakin matar ce ba kai bane kai kan ka riga ka gama aikin ka ka rata ya in kin sake fita ba izini na a bakin aurenki tunda ka rata ya shikenan abun ya rage ga iyalinka yanzu ta fita da ta dawo sai a tambaye ta fitan nan da kika yi da izinin mijinki ko kuwa babu sai tace ba izinin sa to fitan nan da kika yi akwai dalili na shari'a ko kuwa babu sai tace akwai dalili na shari'a bata saba wancan ka'ida ba kenan auren bai mutu ba sakin nan yana nan a rataye bai sauko ba kenan domin wanda ya rataye sakin ya masa sharadi sharadin da zai saukar da wannan sakin bai samu ba don haka auren bai mutu ba kuma ba haka ba ma da za ta fita a halin mantuwa sakin bai biyu ba da za ta fita kai ne kace in kika fita babu izini na a bakin aurenki ana nan sai ta manta sai ta fita babu izinin shi to auren bai mutu ba ka duba fatawa majmu' fatawa na Ibn Baz mujallad na 22 shafi na 45 Ibn Baz yake cewa at-talaqul mazkur lam yaqa wa zawjatuhu al-mazkura baqiyatun fi ismatihi wannan auren bai mutu ba matarsa tana nan halaliyarsa me yasa likauniha fa'alatil mu'allaq alaiha alaihi talaquha nasiya saboda tayi a halin mantuwa ba da gangan ba shi ko Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure hadisin manzon Allah yana sahihu muslim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kad fa'altuna amsa na aikata bi ma'ana duk musulmin da ya aikata wani abu halin mantuwa ko a halin kuskure Allah madaukaki ba zai kama shi da laifi ba kama sahha bidalika al-khabar annabi sallallahu alaihi wasallam wal asah min aqwal al-ulama anna al-mahluf alaihi idha fa'ala ash-sharta idan aka yi rantsuwa wani in kai kaza to aure ya mutu sai ya aikata din a halin mantuwa au jahilan ko a halin jahilci malamai suka ce fa innahu la yaqa'u ma ullika alaihi sharadin da aka yi nan bai auku ba tukuna don haka auren su na nan bai mutu ba amma in fa'ala zalika amdan fil mustaqbal yanzu a halin kuskure ne ko a halin mantuwa ko ba a saba sharadi ba sai aka dawo aka ci gaba da zama to a gaba in aka yi da gangan a wannan lokaci ne sai a tambayi mijin da can wancan saki da karata ya shi da wani nufi karata ya an rate wannan saki ne saboda gargadi mata ta fiye yawan fita saboda in hana ta fita to yanzu gashi ta fita tunda ta fita kuma dama ba sakin kai nufi ba to babu rantsuwa ne akan ka abinda zaka yi shine sai kai kaffarar rantsuwa kaga har yanzu dai auren bai mutu ba wanda ita ce fahimtar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah da malaman sunna da yawa don haka bisa ga wannan tambaya da aka yi auren mutumin nan bai mutu ba sai idan matan ta tabbatar ta saba waɗannan sharuɗan da ya gindaya wallahu ta'ala a'lam akwai tambayoyi ko za mu karanta in kadan suna da yawa lokaci ya ja ina hukuncin irin kuɗaɗen da aka samu a cikin kayan sawa irin na gwanjo babu shakka ba naka bane me gwanjo zaka mayarwa domin lokaci mutum yakan sayi wando ko riga har ma a mota kwatano akan tsinci kudade ba zaka tsinta duka tsinci wadannan kudade dillalin ka mika masa kace gashi abun ka wannan ba nawa bane menene hukuncin shan malt drinks an rubuta bagiya ba amma kamfanin giya take yi ba haram bane saboda kamfanin giya tayi wani abin sha ba a cewa shi abin shan haramun ne kar ka manta shi kafiri ai Allah madaukake ya halatta mana cin abincin sa ko kuma Allah ya sani a tukun yadda yake dafa abincin yana iya wanke ba ya dafa giya menene hukuncin kiran sallah a kunnan jinjiri na dama da kuma hagu akwai hadisi akai amma duk hadisan ba su inganta ba saboda haka rashin yi yafi addu'ar al-qunut ko menene addu'ar at-tahniq innai salatin annabi yayi to ko at-tahniq na'am okay at-tahniq addu'a da ake majinjiri bayan an tauna dabino an sa masa a baki in yayi salatin annabi yayi ya kamata ayi salatin annabi kafin ayi wata addu'a dama bisa bayani da akai akwai hukuncin komai da komai a alqur'ani da hadisi yana da kyau mutum ya san malamin sunna da zai dinga masa tambaya kafin ya aikata aiki dama ai ya kamata kafin kai wani aiki ka san hukuncin Allah kuma kar ka zama mai yawan tambaya idan aka yi mini haihuwa alhali bana gida shin ita uwar yaron za ta iya yi idan ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Tuhfatul Mawdud zaka ga bayanin da yayi akan tarihin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad uwar baiwarsa ta haife da yana da baiwa ta haifa masa da lokacin da take naƙuda tana kiran shi yana jinta yana mata addu'a hatta haihu da ta haihu yana ji bai yi majinjirin at-tahniq ba wata mace ta yi majinjirin at-tahniq ko kana gari ma mace na iya at-tahniq kai dai wanda ake son ya zama shi zai yi majinjiri at-tahniq shine ya zama mutumin kwarai ya zama ana masa ganin mutum ne mutumin kwarai ne yana kokarin kulawa da addini ba wai sai malami ba kuma koda mace ce mutum ma zai iya haramta wa kansa cin sadaka shi ma la ba daidai bane mutum ya haramta abinda Allah bai haramta ba yana daga cikin manyan laifuka fince da yaran mahauta ke yi yaya hukuncin sa yake haramun ba tunda sun fince naman da ba nasu ba ina son a taimaka min da addu'a akan waɗansu bukatu na mu ma muna da bukatu duka Allah shi yayi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ويكن مفاهيم ان ka dauki alqur'ani kaga an masa zane an masa kwalliya a zamanin manzon Allah babu to yi rubutu a cikin masallaci a rubuta ayar alqur'ani a cikin masallaci bid'a nan kuma makaruhi saboda ba shi ma da asali sannan a zana alqur'ani ai masa kwalliya da sauran su shi ma bid'a ne zamanin manzon Allah babu amma bid'a nan ba haram bace sai a ce masa bid'a al-makruha bid'a mubahun kuma fa abinda ake cewa mubahun shine abinda in ka yi shi babu laifi in ma baka yi shi ba babu laifi suka ce misalin sa shine al-musafaha aqiba subhi wal 'asr bayan an gama sallar asubahi mutane su dinga shan hannu a cikin masallaci ana gaggaisawa bayan an gama sallar la'asar a dinga musafaha ai kaga babu ne ko gaisa da juna to amma a zamanin annabi an yi za a ce maka ba ai ba to tunda ba ai ba bid'a ce to amma bid'a nan ina za mu dora ta tunda musafaha dai abu ne mai kyau musulmi ya gaisa da dan uwansa sai a ce bid'a mubahu da kai da baka yi ba duk daya sai a dauko maulidi sai a saka zamanin manzon Allah babu maulidi amma yanzu ana maulidi Maulidi ai abu ne mai kyau an taru ne ana murnan haihuwar Annabi Muhammad kuma ana ta yi salati ga manzon Allah ana ta zikirin Allah wanne ne abu mara kyau a ciki a to dai tunda ba ai ba a zamanin manzon Allah bid'a ce amma sai mu nema cikin kaso biyar din nan ina zamu dora maulidi, sai a ce bid'a ce mustahabiya, ko ce a ba a ce mata mustahabiya domin ta tara abubuwa da dama, hanjin jimina ne, akwai na ci akwai na zubarwa, ya ce to a ka ta bid'a makruhiya. In ka dawo ta tashin suturar mu, kayan da muke sawa annabi bai sa irin su ba, da hular da kake sawa, da rigar da kake sawa, da wando da kake sawa, manzon Allah bai sa irin su ba. Abincin da kake ci ma a gidanka manzon Allah bai ci irin shi ba. Ka bar cin abinci irin na manzon Allah, ka bar sa sutura wanda ta saba wa ta manzon Allah, kana zama a wani irin gida wanda zamanin annabi babu irin shi. To duka waɗannan bid'a ne. Wannan ita ce fahimtar malaman nan. Ka duba al-i'tisab, mujallar na farko shafi na 37, as-sunan wal mubtadi'at shafi na 15, al-mawsu'atu fiqhiyya mujallar na 8 shafi na 21, qawa'idul ahkam mujallar na 2 shafi na 172, fatawal izz bin abdussalam shafi na 328, da talbisu iblis littafin ibn al-jawzi shafi na 16 har zuwa 17, da tahzibul asma'i wal lughat da al-imam an-nawawi mujallar na 3 shafi na 22, da al-ba'id shafi na 28, al-furuq littafin makabar al-imam malik Allah ya ji kansa mujallar na 4 shafi na 202, da an-nihaya fi garib al-hadith wal athar ta'rif al-bid'a mujallar na 1 shafi na 166, da umdatul qari littafin al-hafiz al-aini mujallar na 8 shafi na 245, da fathu al-bari littafin ibn hajar al-asqalani mujallar na 5 shafi na 156, da al-amru bil ittiba littafin al-imam as-suyuti shafi na 89, da al-ibda littafin da ke magana akan bid'a shafi na 31. Wannan ita ce fahimta kashi na farko. Suna da hujjoji. Hujjar su ta farko, akwai hadisin al-Munzir bin Jarir an abihi yana cikin sahihu Muslim. Ka duba sharh sahihi Muslim littafin al-Imam an-Nawawi mujallar na 3 shafi na 84. Wata rana annabi Muhammad ya ce, man sannata al-islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, wa man sannata al-islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un. Hadithin yana sahihu Muslim. Me yasa kuka kasa bid'a kashi kashi? Suka ce saboda annabi shi ya kasa. Manzon Allah ya ce, man sannata al-islam sunnatan hasana, wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci zai samu ladan wannan sunna, zai samu ladan wanda ya yi koyi da shi, ya yi aiki da wannan sunna ba tare da an rage ladan wancan da ya koyi da shi din ba. Kuma wanda ya sunnanta mummunan sunna a musulunci, to yana da zunubin wannan sunna da ya kirkiro, kuma yana da zunubin wanda ya koyi da shi, ya yi aiki da wannan sunna har zuwa tashin kiyama ba tare da an rage adadin zunuban da waɗancan suke samu ba. Wannan hadisin yana gwada cewa ashe sunna iri biyu ce, akwai sunnatun hasana, akwai sunnatun sayyi'a. Don haka kenan yake gwada akwai bid'atun hasana, akwai bid'atun sayyi'a. Sallan na biyu, suna kafa hujja da maganar sayyiduna Umar wadda take cikin sahihul Bukhari, wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito bi sanadihi an Abdurrahman bin Abd al-Qari wani tabi'i yake bada labari, yace kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab laylatan fi Ramadan ila al-masjid a cikin watan Ramadan wani dare, lokacin sayyiduna Umar shine halifa. Ji wannan tabi'i Abdurrahman bin Abd al-Qari, wata rana na fita tare da sayyiduna Umar da daddare a cikin watan Ramadan, muka tafi masallacin manzon Allah. Fa'idan nasu awza'un mutafarriqun, sai ga mutane kashi kashi tsugun tsugun haka a cikin masallaci, jama'atu mutafarriqun, ana jam'i jam'in daban-daban haka nan a cikin masallacin manzon Allah. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ga wani mutum yana sallan tarawihi shi kadai, wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahatu, sai ka wani mutum yana sallah wata jama'a tana bin sa ana sallah duk dai a cikin masallacin manzon Allah, jam'in gashi nan barkatai. Fa qala Umar, sai Umar yake cewa, inni ara law jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal, yadda mutane suka karkasu a cikin masallacin annabi din nan da dai zan hada su gaba daya a bayan limami guda ayabi a ce an yi sahu da dama cikin masallacin manzon Allah thumma azama sayyidina Umar ya koyi azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab ya kirawo Ubay bin Ka'ab ya nada shi limami shi yake ba da sallan tarawih thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wani dare kuma sai na sake fita tare da sayyidina Umar inji Abdurrahman wannasu yusalluna bi salati qari'ihim muna isa masallaci sai muka ga masallacin gaba daya ana bin limami guda daya shine Ubay bin Ka'ab fa kala Umar sai Umar yace ni'mal bid'atu hadhihi ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdal sayyidina Umar yace kai madalla da wannan bid'a madalla da wannan bid'a amma duk da haka sallar da suka yi bacci suka batta ita ce ta filada akan wanda suke yin ta a yanzu yuridu akhiral layl yana nufin da a ce sun bar sallar ne sai a ƙarshen dare za su yi gashi yafi wa kana nasu yaqumuna awwalahu a wannan lokaci su mutane suna sallar tarawih ne a farkon dare ibnu hajar da ke sharhan wannan hadisin a cikin fathul bari mujallad 1455 yace a wasu riwayoyi na hadisin sayyidina Umar yace ni'matul bid'atu ni'matul bid'atu bi ziyadati ta'in an ƙara ta'un wata riwayar babu ta'un ace ni'mal bid'a wannan ku ni'matul bid'a sayyidina Umar yace ma dalla da wannan bid'a da aka kirkiro mutane gashi yanzu suna sallah a bayan mutum guda malaman nan suka ce kaga sayyidina Umar yana cikin khulafa'ur rashidin gashi da kansa yana cewa sallar tarawih bid'a ne ashe kenan akwai bid'a mai kyau tunda mun sani sahabban manzon Allah ba za su yi bid'a ba kuma ga sahabi da kansa yake cewa wannan bid'a ce sai a ce mata bid'a wace iri kyakkyawa kenan ba mummuna ba dan haka muna da hujjar cewa bid'a kashi kashi ne tunda ga sayyidina Umar sahabin manzon Allah da kansa ya danganta wani aiki da aka yi a zamaninsa da cewa bid'a ne hujja na uku akwai hadisin da Ibn Abi Shayba ya rawaito an al-Hakam bin al-A'raj yana cewa Abdullah bin Umar an masa tambaya an salati duha Abdullah bin Umar shi ma sahabin Annabi Muhammad gafa tamala ila hukuncin sallan walha wa huwa musnidun zaharihi ila hujratin nabi a lokacin da aka yi ma Abdullah bin Umar wannan tambayan yana zaune ya jingina da ɗakin matar Annabi Muhammad gafa tamala ila hukuncin sallar walha sai yace bid'atun bid'at wa ni'matul bid'a kuma madalla da irin wannan bid'an yace bid'a ce sannan kuma madalla da irin wannan bid'an wato wanda ya raye sallar walha madalla yayi aikin kwarai amma dai bid'a ce ina cikin al-musannaf litafi ibn abi shayba mujallad 1405 anna ibn hajar yake cewa isnadul hadith sahih wa huwa fathul bari mujallad 3 shafi 200